chairman who told any DP were told any the Kangomna Taraba Kese Dolselena who in a John the Jam and a Wundi Wufol Kangwa and Canada, Metabitina Coman of Singwa,
Embali Dada Goto, Bewuli Sada Goto, Embali Jaudi Goto.
Kabilun's only Mumbila Biaro Sunida PP a feeling was an agreeing Jambu, Noriga Kafiana Parikur, Doni Rikichi Yankin, the Sunan Kabilanchi, Koki, Yermanu, Madame Makiaya, Taran Diagurana Kerkashin, Watakungia, Tons, the Zamalapia Community for Peace and Crop Free Society. You go on committee in a Karamaru Kumar Pasto, Godwin Sol, Yachi, Fitina, the Tavaruka and Kimbaya, Indaka Samwa Sara Rayuka, the Ruru and Shanu, Bata Dini Bachi, Kumand Oduma Takahana, Okoraka Nangaba.
Kabilulu Guda Biernan, Bana, so. Daya a tsakanin su ko Mambila ya ce shi yana so Mambila kare kaka ya ce shi yana so kaka kare Fulani Hausa ya ce shi yana so Fulani Hausa kare baya so an su kabiloli ba babban damuwan ne yake kasana na gani shine damuwan tsakanin manomi da makiyaye manomi yana so wurin noma makiyaye yana so wurin da shanu za su kiwo to kaga shine abin da ya zo ya hada fada a kasan nan
DPO Nasar Dauna Alabura Dangi ya ce an zama kabila daya ai
sai naji Mambila yana fulfulde naji kaka yana fulfulde naji kambu yana fulfulde naji panso yana fulfulde sai nace a sai ayyan mutun da yake wane ne uban nasu Saddauna local government
Fulani makiyaya a taron sun buƙaci hukunta baragurbi dake da hannu a kashe-kashen da kuma ba da diya ga waɗanda suka rasa shanunsu.
Indiyam Abdullahi Alhaji Bawuro bappa na ma yanda na girma a hannunsa a kwarakwara Malam Usmanu Basi da damuwa a duk duniya. Akwai ɗanin Mudabo da matansa Aminatu, akwai ɗani na Zubir an kasa matansa da yaransa Aliyu mai shekara biyu. Akwai ɗani na Hafsatu da Salamatu ɗan bappa na da Sa'idu ɗan yayana a gidan mu kwarakwara. An kasa mana sanu 250 gonan mu ma ya nuna wallahi an sase su duk
amma ba wai kuna son kurama bane ku dai kuna so
ai arziki kadan bana son murama mu kam gwamnati ya dauke matasan yadda ya dace da su
shugaban kungiyar zaman lafiyar engineer Zakari Ahmed Guroje ya karfafa dawo da martabar sarakuna a matsayin hanyar hana irin wannan fitina
mun tashi muna yara idan kaga dogari ya gita kofar gidan kuma hankalinka tashi zai saboda ka san cewa hukuma ce sarki ne mun zo mun samu kanmu cikin wani irin siyasa inda yan siyasa suka mai sarakuna suka zama abin tausayi ba sarake ba zai iya cewa a bari ba ko ayi ayi ba
in ka dibe wakilin Lamidon Adamawa Ardo Mustafa Ahmadu sauran sarakunan Taraba 15 da kungiyar ta gayyata ba su halarci taron ba na gano sarkin Sardauna Ardo Shehu Bajju na fama ne da masasara mawakin nan Batangali Lambala Wali yayi waka zaman lafiya a taron Nasiru Adamaili kai murar Amurka daga garin Gembu a tsaunin Mambila
Ay,